الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a hudu ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma daya ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata wai dangane da zakkar gujiya in ma a fudda daga ainihin ita gujiyar ko kuma in sarrafa ta ake a maida ta mai to ana iya fitarwa daga cikin man kamar yadda riɗi ana iya fitar da zakkar shi a haka ko kuma in an maida shi mai a fitar da zakkar wato daga cikin man abinda muke so mu sani dukkan wani kayan gona alkama ce ko sha'ir ko hatsi ko dawa ko wake ko shinkafa da sauransu sai idan sun kai wani gwalgwado menene gwalgwadon shine wuski biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana duk wuski ɗaya ko abin da yake badawa shine sa'i 60 shi kuma sa'i mudu hudu ne mudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi sa'i girgijen tiya ne bai kai ba gwalgwadon tiyar da muke awo da ita ana an gane ko domin tiyar da muke awo da ita anan sai an cika ta yi suru shi kuma mudu hudu shine sa'i sa'i shi kuma girgijen tiya ne don haka malamai suka kiyasta cewa tiya 280 maimakon tiya 300 saboda girgije ne girgijen tiya 300 shine zai bada kenan gwalgwadon tiya 280 don haka kenan duk abinda mutum ya noma in ya kai tiya 280 to ya tabbata cewa zakka ta zama wajibi a cikin wannan abin da ya samu na amfanin gona in kuma abinda ake dorawa ne a kan sikeli a auna misali irin su shinkafa in dai ka samu kilo 900 to ka tabbata zakka ta zama wajibi a gari ko kilo 900 domin duk sa'i abinda yake badawa kilo 3 ne duk sa'i ɗaya abinda yake badawa kilo 3 don haka sai ka lissafa 3 so 100 nawa ne 300 ka ƙara 3 so 100 dari wannan 600 3 so 100 900 kenan abinda yake badawa kilo 900 kenan don haka ita gujiya kenan in ta kai tiya 280 to zakka ta zama wajibi a ciki a duk tiya 10 za a fitar da tiya 1 in ba sarrafa ta ake a maida ta mai in aka maida ta man in dai ta kai wannan gurgudo a duk litir 10 kenan litir ɗaya za a fidda. Wannan shine ka'ida. Kuma shi anan abin da muke so mu gane ba sharadi bane ba sai a gona daya aka samu wannan adadi. Misali kai ne kake noma gona 2 zuwa 3 ko 4 zuwa 5. To a dukkan waɗannan gonakai naka abinda ka tattara na amfani in ya kai wannan gurgudu to ka tabbata cewa zakka ta zama wajibi a kanka. Ba sai a gona daya idan aka samu abin da ya kai zakka. Can misali ka samu tiya 50 nan ka samu tiya 100 nan ka samu tiya 100 nan ka samu tiya 30. Idan aka gama ka samu tiya 280 a gonakai guda 4 to zakka ta zama wajibi a kanka. Amma kuma ba a hada hatsi da dawa ko wake da bujiya ko wanne zaune yake da gindin kai shi sai ya kai wannan gurgudu sannan zakka ta zama wajibi. Ba sai an hudda komsa ba maganar hudda komsa. Idan aka ce sai an hudda komsa yaushe za a samu wannan adadi. Haka nan da komsanta shi ba sai an hudda komsanta ba da komsanta
na kamar da suka hudda bai
eh
abin da kulikulin ya za su
kulikulin shi ma citan ai amfani wannan ne shi ma a dittiya goma ɗaya za a hudda tunda ba su da shi ba ake ba ta sabaci. Na'am.
Na ga wasu suna sulbata a shiya.
Suna sulbanta ni? To, shi sai dai a bar shi a matsayin halak. Amma ba ka sulbanci Alkur'ani ka ce ka aikata sunna. An gane ko? Shi lalle girmama Alkur'ani na kasancewa ta hanyar karanta shi. Da yin aiki da abin da ya kunsa wannan shine abu na farko game da girmama Al-Qur'ani. Sannan yana daga girmama Al-Qur'ani shine darjan tashi da ɗaukaka shi akan komai tare da nisan tashi ga duk wani wanda yake na wula na kaskanci da najasa wannan duka yana daga cikin girmama Al-Qur'ani. Dan haka sunbantar shi wannan matsayin halaka ne amma ba sunna bane ba. Na'am.
Na'am.
To wai misali Al-Qur'ani ne a cikin waya. Ya halanna halatta mutum ya shiga ban daki da shi ko kuma in zai shiga ban daki aje wayar zai in ya fito ya dauka yansa. Halak ne mutum ya shiga da wayar da ke akwai Al-Qur'ani cikin makewayi amma ya zamanto Al-Qur'ani yana cikin memory din da ke ba ya kunna shi ya huddo shi akan ikram ba. An gane ku? Saboda kasancewar anan in har aka ce ba za a shiga da waya ba kenan makarancin Al-Qur'ani ba zai shiga ba domin shi ma Qur'anin a cikin kwakwalwar shi yake ita ma wayar Qur'anin a cikin kwakwalwar ta yake. Amma kamar yadda shi makarancin Al-Qur'ani ba zai shiga ban daki yana karanta Al-Qur'ani to haka ita ma wayar ba za ka kunna ta. An gane ku? Karatun Al-Qur'ani yana tashi ka shiga ko kuma cewa gashi nan a jikin ikran din kamar yadda ba za ka dauki takarda wadda take da rubutun Al-Qur'ani ka shiga da ita ban daki to haka a jikin wannan kwalba in a bayyane yake shi ma ba ka shiga ba bai dace ba. Amma in yana cikin kwakwalwar wannan ba laifi ana iya shiga da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad mun tsaya ƙarshen babi na 31 baban da ke bayani game da abin da ya zo na fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa shine la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayru uli ad-darari walmujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja wa kullam wa'adallahu alhusna wa faddalallahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana allahu ghafurar rahima. Shine malam yayi tarjumar baban wato akan wannan aya sai ya zo mana da hadisai guda biyu waɗanda suke bayani game da wato ita wannan aya da abin da ke cikin ta na fadla ta jihadi. Wanda hadisi na ƙarshe a baban hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa wani lokaci na ga Marwan ibn al-Hakam na zaune a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-alif wal lam anan lil ahad ay fil masjid ay fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahal yake cewa fa aqbaltu sai na gabato gunsa hatta jalastu ila jambihi, wato sai da na zauna a gefinsa. Fa akbarana, wato sai ya ba mu labarin cewa anna Zaid ibn Thabit, lalle Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda, akbarahu wato shi ya bashi labarin cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amla alayya, Zaid ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mun shibtar wannan aya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi, ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka zauna daga cikin mu'minai ba su fita fagen daga ba yanda za a yi su yi daidai da wal mujahiduna fi sabilillahi, da masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Waɗanda suka zauna ba su fita ba, ba yanda za a yi su yi daidai abun Allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda suka fita fagen daga. Wanda kar mu manta, bayanin ya gabata, shi jihadi farilla ce wadda take mai wadatarwa asali kenan, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi, amma akwai wasu halaye wanda jihadi yake zamantowa farilla ta ainihi, wanda mun zano su kamar yadda malamai suka yi bayani. Hali na farko, lokacin da mutum ya fita fagen daga, kafirai na matsowa, muminai na matsawa, to a wannan lokaci yaki ya zama farilla ta ainihi akan mutum, juya baya haramu ne. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, wannan aya tana tabbatar da cewa a wannan lokaci ya zama farilla ta ainihi akan mutum. Hali na biyu, lokacin da shugaba ya ayyana sunanka cewa kana cikin waɗanda za su fita, to ya zama farilla ta ainihi a kanka. Domin manzon Allah ya faɗa wa izastum firtum fanfiru, in an nemi cewa ku fita to ku fita, don haka in shugaba ya sanya sunanka a ciki to ya zama farilla ta ainihi a kanka. Hali na uku shine lokacin da makiya suka kawo farmaki akan jama'a ta musulmi, to a lokacin nan ya zama farilla ta ainihi, kowa ya tashi ya kawo iya kokarinsa domin a ije su. Hali na hudu shine malamai suka ce lokacin da mu'minai suka mallaki wani makamin yaki a cikin jama'ar ta mu'minai gaba ɗaya, ba wanda ya iya sarrafa wannan makami in ban da kai, to yaki ya zama farilla ta ainihi a kanka. To dan haka shine anan kenan, in aka zana ga waɗanda za su fita, to waɗanda suka fita ba yanda za a yi su yi daidai da waɗanda suka zauna a daraja da matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, waɗanda suka zauna daga cikin mu'minai ba su fita fagen daga, ba yanda za a yi su yi daidai da waɗanda suke jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Qala Zaid yake cewa fa ja'a ibn ummi maktum, a lokacin nan Abdullahi ibn Ummi Maktum, Allah ya kara masa yadda, sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yumilluha alayya, an gane ko yumilluha ko kace yumliha, duka wannan min al-himla ne, kamar yanda ya faɗa fa hiya tumla alaihi bukratan wasila, shine yace wa huwa yumilluha alayya, a lokacin nan manzon Allah yana mun shibtar ita wannan aya. Idan aka ce shibta kenan ana faɗa kana rubutawa, faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzon Allah law astati'u li jihad la jahadtu yace wallahi inda a ce zan iya yaki yace wallahi da na buta fagen daga law astati'u li jihad la jahadtu yace inda a ce zan iya yaki yace wallahi da na yi wa kana rajulan a'ama zaidu Allah ya kara masa yadda yace shi kwa ibnu ummi maktum wato ya kasance mutun ne makahu an gane ko makahu ne fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan take yanki Allah sai ya saukar ma manzansa wahayi wa fakhizuhu ala fakhizi yace cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kan cinyata an gane ko cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana kan wato cinyar shi Zaid ibn Sabit kina anan kana iya siffanta cewa misali Zaid ya meke kafarsa misali tayi kudu da arewa kenan anan kai sai ka tura cinyar ka kenan akan tashi ko kuma ya kasance misali ko da zama ne yayi irin zaman da ake cewa zaman dan sarki kenan wanda yake kusa da kai yana iya zaman da zai iya dora cinyar shi akan taka to shine yace wa fakhizuhu ala fakhizi cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na kan cinyata fa saqulat alayya yace cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta nauyaya wato a kaina ta yi nauyi jikit yace hatta khiftu an turabba fakhizi yace wallahi har sai da naji tsoran an turabba fakhizi yace anike mun cinyata idan aka ce arrab shine wato kwankwatsa abu an gane ko ka kwankwatsa shi kai daidai da shi yace wallahi sai da naji tsoran an turabba fakhizi wato a kwankwatsa cinyata ta nike saboda nauyin wahayi dake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fim masurriya anhu sannan sai aka yayi masa ma'ana wahayin ya gama fa anzalallahu azza wa jalla ubangiji ta'ala ya saukar ghayru qulil qarar an gane ko cewa banda waɗanda suke ma'abuta rashin lafiya kenan su wannan ba sa ciki kenan su waɗannan suna da uzurin da ya hana su fita in har sun yi gaskiyar niyya to suna daidai da waɗannan mayaka a wajen lada agun Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda babu wata illa babu wani uzuri wanda ya hana shi fita fagen daga illa kawai ba a sanya sunan shi daga cikin waɗanda za su fita to anan ba yanda za a yi daidai da waɗanda suka fita fagen daga Allahumma sai dai in shi ma ya sanya kikkiawar niyya a cikin zuciyar shi cewa wallahi inda an zana da sunan shi shi ma da ya fita yana gurin cewa a sa da sunan shi amma ba a sa ba to wannan shi ma zai tarayya da su a cikin ladan shine anan ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan gaba cewa ghayru qulil barari amma banda ma'abuta wato rashin lafiya wanda kar mu manta ya gabata shine kamar gurgu da makahu da wanda yake da rashin lafiya da zata iya hana shi fita fagen daga sune dai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bada ya karbi hamzarinsu laysa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj kuma haka cin yace laysa alal du'afai wala alal marba wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasuli ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun kenan wadannan ashabul a'zar su wannan ba sa ciki kenan su anan in sun gaskiyar niyya suna daidai da wadannan wato mujahidun kenan a wajen nada zamu tashi babe na gaba qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah باب الصبر عند القتال قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة an salim min abi nadr anna abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu kataba fa qara'tuhu inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama qala idha lakitumuhum fasbiru. Malam Allah ya ji kansa, wato na fada wannan bari ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na daukan hakuri a lokacin yakar makiyan Allah, ma'ana mutum ya dau hakuri ya jimre duk da wahalar da ke akwai, to mutum ya daure zuciyarsa. Wanda lafazin as-sabr asali a Larabci ma'anarsa shine al-habsu, ma'anar tsare abu, ka tsida shi gode, karye gaba, karye baya. To anan kenan shine ana nihin mutum ya daure zuciyarsa, ma'ana ya jimre ma wahala a lokacin da ake yakar makiya. Shine yace babu sabri inda kitar, baban da ke bayani game da daukan hakuri a lokacin yakar makiya. Wanda kar mu manta, malamai sun yi bayani shi hakuri kala uku ne. Akwai as-sabru ala qa'atillahi, nau'i na biyu as-sabru amma asiyatillahi, na uku shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Farko shine ka dau hakuri, ka jimre akan yima Ubangiji subhanahu wata'ala da'a duk wani abin da Allah ya shar'anta ne, koda zuciyarka tana raya maka kiyuya da kasala, to karka biya ta, ka jure ka aikata abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta maka. Kamar yanda can yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala wa inna hala kabiratun illa 'alal khashi, lalle sallah abu ce mai nauyi sai ga waɗanda suke masu tsoron Allah, sune suke jurewa su dau wannan nauyi nata. Sannan na biyu shine daukan hakuri ga barin saba ma Allah subhanahu wataala, domin ita zuciya ta ka raya ma bawa ayyuka na sabu, ta ringa so sai ka aikata, kuma tare da wato zuga ziginta shine shaydani. To anan dole in ba jurewa ba kai, shaydani sai ya ingiza ka tare da zuciya akan aikata abin da bai dace ba, domin ya faɗa innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sannan na uku shine daukan hakuri akan alkadarin Ubangiji wanda yake mai raƙaɗi a zuciya. An gane ko irin abubuwan da Allah yake jarraba bawansa na bala'i da musiba, to wannan shi ma dole sai mutum ya jure. To dan haka anan kaga as-sabru indal qital, kenan wannan as-sabru ne ala da'atillahi, saboda yaki shine abu ne wanda Allah ya shar'anta, matukar baka jure ba bayan da za a yi kai. Shine anan malam sai yazo mana da hadisin wato Abdullahi ibn Muhammad shine al-Ju'fi Muawiya ibn Amr wato shine al-Fazari, sannan da wannan Abu Ishaq, kamar yanda wato hadisin ya riga ya gabata tun a can baban da ke bayanin cewa aljanna tana karkashin mulkiyar wato takubba. Abu Ishaq shine al-Fazari, wanda lokacin da Umar ibn Ubaidillah At-Taymi yana matsayin shine jagoran yaki a lokacin da za a yaki Khawarijawa, ƴan tawayen musulunci, shine a lokacin na Abdullahi ibn Abi Awfa ya rubuta takadda ya aika masa. Da ya aika masa sai ya ba marubucin sa ya karanta masa wannan takarda, shine Salim wato Abu Nadir. Takardar ba Salim ba aka aiko ma, a mai gidan shi aka turo ma, an gane ko Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'amar At-Taymi shi aka aiko ma takardar. To shi kuma Salim sai ya karanta masa takardar. Abinda takardar ta kunsa shine yace anna Abdullah ibn Abi Awfa, lalle Abdullah ibn Abi Awfa kataba, kenan ya rubuto ma mai gidana takarda, shine Umar ibn Ubaidillah. Fadara'atuhu, na karanta masa takaddar. Abinda yake cikin takaddar yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, idza laqitumuhum fasbiru, in kun hadu da makiya a fagen daga to ku dau hakuri ku jimre wanda gaba ce daga cikin gabban hadisin malam ya ciro wanda farkon hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas la tatamannu liqa'a al'adwi sai yake cewa was'alullaha al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru sai yace wa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf maza Allah yace ya ayyuhan nas yace ya ku jama'a la tatamannu liqa'a al'adwi yace kar ku yi gurin haduwa da makiya kar ku yi gurin haduwa da makiya was'alullaha al'afiya yace ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya a kullun abin da ake bukata ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya amma kar ku yi gurin haduwa da makiya maza Allah sai yake cewa fa idza laqitumuhum yace in har kun hadu da su fasbiru maza Allah yace ku dau hakuri shine anan malam ya ciro wannan gaba domin ita ce ta yi daidai da tarjumar baban ne fa idza laqitumuhum fasbiru in har kun hadu da makiya to ku dau hakuri sai yace wa alamu ku yi sani annal jannata ita aljanna ta ta zilalis suyuf tana karkashin inuwar takobi a lokacin nan manzo Allah sai ya addu'a yake cewa Allahumma mujriyas sahab Allahumma munzil alkitab wa mujriyas sahab wa hazim alahzab ihzimhum wansurna alayhim to anan shine yace idza laqitumuhum in har kun hadu da makiya fasbiru ubangiji ta'ala yace ku dau hakuri manzo Allah yace ku dau hakuri wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana haka Allah ya mana wannan umarni wato a can cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na fada ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiqullaha wa rasulahu wa la tanazahu fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai idza laqitum fi'atan in kun hadu da wata jama'a a fagen daga fasubutu ubangiji ta'ala yace ku ja daga ku tabbata kar ku gudu kar ku ja da baya kenan kaga fasubutu anan umarni ne na cewa ku dau hakuri ku jimre shine sai yace fasubutu wadhkurullaha katsiran ku ambaci ubangijin ku ambato mai yawa wanda wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladubba na jihadi ana buƙatar mu'minin su yawaita ambatan Allah babban ambatan Allah wanda ake buƙatar mayaka su yawaita shine fadar Allahu Akbar domin wannan zikiri na karya zukatan makiyan Allah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun sai ce wadiullaha wa rasulahu kuma Allah da'a kuma manzon sa da'a wala tanazau kar ku yi jayayya da juna fatafshalu in har kun yi jayayya da juna fatafshalu ubangiji ta'ala yace sai ku tarwatse ma'ana al'amarin ku gaba daya zaizaye wata zahaba rihukum karfin ku ya gushi daman haduwa hadin kai shine yake kawo karfi amma in kowa ya kadi gaban sa shikenan rauni zai biyo ba shine yace wata zahaba rihukum sai yace wasbiru ku dau hakuri azabu mahallu shay sai yace innallaha ma'as sabirin domin ubangiji ta'ala yana tare da masu daukan hakuri haka a waccan aya wadda take ciki aya ta biyu anan cikin suratul anfal ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallukumul adbar ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai idan kuka hadu da wadanda suka kafirce mu zahfan halin kuna matsawa suna matsowa idan aka ce azhab kenan shine su suna matsowa ko kuna matsawa ubangiji ta'ala yace fala tuwallukumul adbar kar ku juya musu da ba kar ku juya musu baya cewa kaga kar ku juya musu baya umarni ne na cewa ku tabbata ku ja daga don haka shine anan yace na karanta masa takaddar abinda takaddar ta kunsa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada idza laqitumuhum in har kun hadu da makiya fasbiru ku dau hakuri dan haka wannan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wanda kuma ladabi ne daga cikin ladubba na jihadi kuma ladabin da yake tabbatar da wajibcin daukan hakuri a fagen daga dole ne mutum ya jure haka can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullahu ya ayyuhal ladhina am can karshen suratu Ali Imran ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wasbiru wa ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل حرّد المؤمنين على القتال قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجؤفي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو البزاري عن حميد هو بن عبد الرحمن الهميري أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يهفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكينا أبدا واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا بعد كزاري دكرف مغيوة واتو أكن يكرمكيا معنا أكارا ما مؤمنين كزاري دكرف مغيوة شيني معنى التحريد إذا أكتشي التحريد شيني معنى التشجيع ma'ana a ƙara ma mutum kuzari da himma sai ya ce wa qaulillahi azza wa jalla wato da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul anfal da yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harridil mu'minina 'alal qital wato ka kara ma mu'minai kuzari ka ba mu'minai kuzari akan yakar makiya haka a can cikin suratul nisa ubangiji ta'ala na fada faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'mini ubangiji ta'ala yace faqatil fi sabilillahi iyaki domin daukaka addinin ubangijin ka la tukallafu illa nafsak ba wanda aka dora ma face kai wa harridil mu'minina ubangiji ta'ala yace ka kwadaitar da mu'minai ka ba su kuzari to shine anan yace harridil mu'minina 'alal qital ubangiji ta'ala yace ya kai wannan annabi wato ka kwadaitar da mu'minai ka ba su kuzari da karfin gwiwa akan yakar makiya shine malam sai yazo da hadisin Humayd ibn Abdurrahman shine al-Tawil yake cewa naji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fita zuwa khandak idan aka ce khandak a Hausa shine ganuwa kenan idan aka ce ganuwa shine katar rami wanda wannan ya kasance ne a shekara ta 4 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafiran Makka da su da Banu Gadfan da Yahudawan Banu Quraiza da sauransu an gane ko suka yi hadin gwiwa akan cewa za su zo Madina su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su fatattake su su fitar da su daga birnin Madina aka yi wannan hadin gwiwa don haka Allah ya ambace su da Al-Ahzab sura ta musamman Allah ya saukar ya kissanta mana labarin wannan yaki shine ghazwatul ahzab ko kuma ka kiraye shi ghazwatul khandak to a lokacin kafin su iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin wato tahowarsu to shine anan lokacin nan manzo Allah ya shawarci sahabbansa kamar yanda Allah ya masa umarnin wa shawirhum fil amr ka shawarce su game da wannan al'amari ma'ana al'amari na yaki a lokacin nan wani daga cikin sahabbai shine Salman al-Farisi ya bada wannan fikira ta salon yaki cewa in yaki zai isko ka gida abinda ya kamata a yi katar rami a zagaye ta hanyar za su shigo yanda kenan doki ba zai iya ketarawa ba ba zai iya tsallakowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan shawara shine da sahabbansa suka fito suna rami ta hanyar da su waɗannan makiya za su zo to wannan rami shine ake kiran shi khandaq kenan katar rami an gane ko katar rami kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce na cewa duk wanda ya azumci daidai da yini daya saboda Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard aw kama qala Allah zai sanya wata ganuwa katar rami tsakanin shi da wutar jahannama wanda fadin ramin ya kai fadin da ke tazarar da take tsakanin sama da ƙasa to shine yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ila khandaq kenan zuwa wato yakin khandaq fa idhal muhajiruna wal ansar sai ga maka wato al muhajirun waɗanda suka yi hijira zuwa madina wal ansar da su mutanen madina ya hafiruna wato suna gina rami fi ghadatin barida a wata safiya wadda take mai tsananin sanyi sanyi na madina ko ya bambanta da sauran sanyi na sauran garuruwa sanyi ne wanda yake mai tsananin gaske in ana sanyin sanyin ne saboda kana magana zaka ga hayaki yana fita daga bakinka dan haka malamai suka fassara cewa da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man sabara ala la'awaiha duk wanda ya dau hakuri akan tsanancen madina wasu malamai suka fassara cewa sanyinta da zafinta in ana zafin zafi ne in ana sanyin sanyi ne to shine yace fi qadatin barida wato a wata safiya wadda take mai tsananin sanyi falam yakullahum abidun ya'maluna zalika lahum ba su da wasu bayi waɗanda za su ɗauke musu wannan aiki na ginin rami an gane ko in kana da bawa aiki wanda yake na wahala shi bawan yana iya kama maka shine yace falam yakullahum abidun ya'maluna zalika lahum ba su da wasu bayi waɗanda za su yi musu wannan aiki ma'ana wannan rami da manzon Allah ya sa ai da kansu kenan suke wannan yana nuna mana yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin daukaka wannan addini ramin karka yi zaton cewa wani rami ne fa wanda nan yanzu in aka ce kai rami wanda za a sanya jigo a daure dabba kafin ka gama wannan rami hannunka sai yayi kanta saboda ba aikin ka bane hannunka sai yayi kanta wannan ko rami ne wanda yake ba karamin rami ba rami ne wanda ramin da aka ce doki ba zai ketara ba a kadan a samu wannan rami ya kai metri 5 ko sama da haka sai ma abin da yake sama da haka to shine sai yake cewa falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju'i lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ke tare da su wato na kashiya na wahala wato da yunwa ga wahala ga yunwa annasab wato ita ce wahala kamar yana can ubangiji ta'ala yake faɗa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah haka can cikin suratul hijr yake cewa la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhraji haka kuma yace amilatun nasiba in aka ce dai annasab wato ita ce kenan wahala ko kace gajiya shine yace falamma ra'a ma bihim minan nasabi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga abin da ke tare da su na wahala waljui da yunwa kala sai manzon Allah yace Allahumma ya Allah innal aisha lalle rayuwa ta hakika aishul akhira yace rayuwa ta lahira ita ce rayuwa ta hakika duk wani jin dadi wanda yake na duniya kiranye ne amma jin dadi a hakika jin dadi na lahira shi ne kenan daman ita duniya karka dauke ta ma a matsayin cewa wani gida ne na jin dadi a matsayin ka na mummi an gane ko gida ne wanda yake na wahala dan haka duk wani abu wanda yake na jin dadi karka dauke shi a matsayin jin dadi na hakika shine na lahira kamar yadda Allah ya faɗa wa inna daral akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamu. Tunda yace wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahawun wa la'ib, sai yace wa inna al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamu. Kenan lalle ita rayuwa ta lahira ita ce rayuwa ta hakika, inda a ce mutane sun yi sani to ba za su zaɓi rayuwa ta duniya akan ta lahira. Shine yace Allahumma yace ya Allah innal aisha, yace lalle rayuwa ta hakika aishul akhira ita ce rayuwa ta lahira. Anan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi? Nan yana jan hankalinsu kenan, duk wannan gajiya da duk wannan wahala da wannan yunwa kenan kar su waiwaya su manta da shi, kenan rayuwa ta jin dadi tana nan gaba ita ce rayuwa ta lahira. Wanda wannan zai kan sa zai kan kara ma mutum kuzari da juriya. Sai yace faghfirullahumma, yace ya Allah kai gafara lil ansari, ga su mutanen Madina wal muhajira, da su muhajirun yace ya Allah kai gafara gare su. Wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu, wanda kuma wannan addu'a tuntuna Allah ya amsa. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra. Kuma haka Allah ya turo sabon cewa gaba daya, wato ya gafarta musu kuma ya tanada musu aljanna. Wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar walladhina tabauhu bi ihsanin radiyallahu anhum waradu an. Allah ya yadda da su, su ma sun yadda da wato sakamakon da ya tanada musu. Shine yace al-faghfirillahumma, yace ya Allah kai gafara lil ansari, wato ga mutanen Madina wal muhajira, wato da waɗanda suka yi hijira, ya Allah ka gafarta musu. Faqalu mujibina lahu, wato sai suka faɗa suna masu bashi amsa. Wanda wannan kamar wazani ne wanda yake na waka, sai dai kasancewar wato akwai karyewa in ka dora shi akan mizani wanda yake na shi'ir, tare da cewa dama Allah ya faɗa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la, wanda kar mu manta babu ya gabata, wanda manzo Allah yana fama Abubakar yana cewa ya rasulullahi ba haka bane ba, akan yanda wazanin waka yake a wajen su. Kuma sai su faɗa suke cewa nahanul ladina bayu muhammada, wato mu ne waɗanda muka yi caffa da Muhammad, ma'ana muka bashi haɗin kai da yarda da amincewa. Idan aka ce albai'a shine wato ka bada haɗin kai 100 saman 100, ka bada goyon baya, ka nuna ka bada haɗin kai, shine kenan ake kiran shi caffa a Hausa. Shine yace nahanul ladina bayu muhammada, mu ne waɗanda wato muka yi mubaya'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wata nuska akan samu nahanul ladina bayana muhammada alal jihadi, mun yi mubaya'a da shi ne akan yakar makiyan Allah, mabaqina abada matukar muna raye, mabaqina abada matukar muna raye, kenan mun yi mubaya'a da shi akan duk wasu makiya wato zamu yake shi. Dan haka anan wato malam ya zo da wannan hadisi domin ya fa'idantar da mu, wato shine ba mu'minai kuzari a fagen daga. Menene ba da kuzarin anan? Ta yanda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya rungumi gina wannan rami, da shi ake gina rami a matsayin shi na shugaba. Kaga cewa da shi ya dauki diga ana gina rami, wannan kwadaitarwa ne ga musulmi cewa su yi koyi da shi, kuma kowa ya zage. Idan kaga shugaban ku yana aiki, to ai kai anan dole kai ma ka zage ka wannan. Wannan sanya hannun shi akan aikin ba da kuzari ne ga sauran jama'a gaba daya. Amma ya koma inuwa shi ya zauna ko kuna aiki, to wani kuzari ne anan? To anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi aka ringa gina rami. To shine anan malam yazo da wannan hadisi wato domin ya fa'idantar da mu, wato shine ba da kuzari ga mu'minai akan yakar makiyan Allah. باب حفر الخندق. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال جعل المهاجرون والأنصار يهفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا idza aradu fitnatan abaina wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amarin gina wato ramun khandaq kenan shine malam yazo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada ja'alal muhajiruna wal ansar yahfiruna al khandaq hawla al madina lafazin ja'ala fi'il ne min af'alish shuru a hausa kenan sai ka ce ya hadu shine yace ja'alal muhajiruna wal ansar wato al muhajirun da su da mutanen madina sun hadu ya hafiruna al khandaq wato suna gina ramun khandaq haulal madina wato gefen madina kenan ta hanyar da su makiya za su tinkaro wayan quluna turaba ala mutunihim a gadan bayan su suke daukan wannan kasa din sun tono daga rami sai su dauko ta su maida ta gefe saboda idan aka tona aka buga diga in aka kwashi kasar ai ba anan ake barin ta ba kwasar ta ake a ringa maida ta gefe kamar yanda in ana rami ake huddo kasa ake wato ta to haka suke huddo ta daga ramin kenan suna maida ta gefe akan a gadan bayan su suke dauko kasar shine yace wayan quluna turaba suna kwaso kasar alamu tunihim akan gadan bayan su suke dauko ta su huddo ta daga cikin ramu waya quluna suna fada suna cewa nahanul ladina bayu muhammada mu ne wadanda muka yi mubaya'a wato da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alal jihadi akan yakar makiya ma bakina abada matukar muna raye har abada kenan matukar muna raye to mun yi mubaya'a da shi akan cewa duk wasu makiya zamu bashi goyen baya akan yakar su wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yujibuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba su shi ko yana amsa musu waya kuli yana cewa Allahumma ya Allah innahu la khaira illa khairul akhirah babu wani alkhairi a haƙiƙa illa khairul akhira face alkhairi na lahira duk wani alkhairi kiranye ne alkhairi na haƙiƙa shine na lahira sai yace fa barik fil ansari wal muhajira ya Allah kai albarka ga mutanen madina wal muhajira da waɗanda suka yi hijira gaba ɗayan sai yace ya Allah kai musu albarka wanda wannan yana nuna mana ashe kasancewar da zaka samu ma'aikaci yana aiki yana waka abu ne wanda yake da dadde domin tana dan rage gajiya da nisan wahala shine su suna aikin kuma sannan suna rera wannan waka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana amsa musu shine malam sai yazo da hadisi na biyu a baban hadisin albara Allah ya kara masa yadda yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yanqulu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da kanshi yake kwasar kasar shi ma ya dauka ya gudu waya kulu yana fada yana cewa laula anta mahata daina ya Allah in ba dan kai ba wato da ba mu shiri ba in ba dan kai ba da ba mu shiri ba kamar yanda can Allah ya fada mana cikin suratul a'raf fadar yan aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya ba mu zaman tuba da zamu iya shiryuwa laula an hadana Allah in ba dan Allah ya shirye da mu ba wanda wannan kuma ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda babu wata ni'ima sama da ita ni'imatul hidayah na ashiriyar da kai asita ka akan hanya madidiciya shine yake cewa laula anta mahata daina ya Allah in ba dan kai ba da ba mu shiri ba to shine malam sai yazo da hadisi na uku shine dai hadisin albara Allah ya kara masa yadda yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmal ahzabi yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kenan yakin khandaq in ma ka kiraye shi ghazwatul khandaq ko kuma ghazwatul ahzab yanqulu turaba manzon Allah yana daukan kasa an gane ko yana durawa shi ma a gadan bayan shi irin yanda suke durawa su fito da ita daga cikin rami wa qadwara turabu bayaba batini wato kasar wato tarife farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nau'in kasar launin ta baka ci farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasar duka ta rufe ciki laka ce wanda take baka shine yace wa qadwara turabu kasar ta rufe bayaba batinihi wato farin cikin sa ma'ana duka ta rufe jikin shi wa huwa yaqulu yana daukan kasar yana huddowa shi ma manzon Allah yana fada yana cewa laula anta mahata daina ya Allah in ba dan kai ba wato da ba mu shiri ba zuwa wannan tafarki madidici wala tasaddaqna yace da ba mu yi sadaka ba wala sallaina da ba mu yi sallah ba gane ko da ba mu yi ba sadaka da ba mu yi sallah ba domin sadaka da sallah abu ne wanda Allah ya sanar ya ganar da mu shine ya umarce mu in ba dan shiryar wanda ya mana to ina mu ina sadaka ina mu ina sallah yace wala tasaddaqna da ba mu yi sadaka ba wala sallaina yace da ba mu yi sallah ba fa anzil as-sakinata alaina yace ya Allah ka saukar da nutsuwa akan mu ya Allah ka saukar da nutsuwarka akan mu wa sabbit al-aqdama illa qaina yace ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu illa qaina in mun hadu da abokan gabar mu ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu mujadaga da su kenan kamar yanda can Ubangiji ta'ala yana faɗa addu'a ce ta mu'minai a duk fagen daga sukan yi wannan addu'a kamar yanda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul baqara wato mayaka waɗanda suke tare da Dagut shine Ubangiji ta'ala yake faɗa wanda yake kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillahi wallahu ma'as-sabirin yayi kuma walamma barazu li dalu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrigi alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin gane ko haka can a cikin suratu ali imran wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin to shine anan yace wa thabbitil aqdama yace ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu illa qaina in mun hadu da abokan gabar mu kar mu gudu kar mu ja da baya innal ula yace lalle waɗannan mutane ula ismul ishara ne kenan wato wannan ismul ishara ne kenan wannan li jama'atu zukura kamar daidai yake da allazina kenan shine yace innal ula ay innal ladina lalle waɗannan mutane kada ba gau alaina wato sun yi zalunci sun yi shishigi akan mu idza aradu fitnatan abaina wai domin in sun nufaci fitina shine juya hannun agogo baya cewa mu koma cikin kafirci abaina sai mu ki
shine kawai iyalaifinmu wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in su suna fadar wancan wannan kenan suna wannan suna waccan nahalul ladina bay'u muhammada ala al-jihadi ma baqina abada shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana daukan kasar yana fadar wannan laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil as-sakinata alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina innal ula qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina wanda wannan yana fa'idantar da mu in aiki ya tashi na addini to kar wasu su koma gefe su ce su manya ne an gane ko ta kamar kai babba ne dai baka kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da shi ake wannan gina ramu ai ba babu waɗanda za su gina ramu bane jama'ar da za su gina ramu sun wuce al-safa amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage da shi ake gina ramun da shi ake kwasar kasar gashi al-bara'u yana faɗa yana cewa kasar sai da ta rufe ma'ana farin ciki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin fatar cikin shi kenan wanda kuma kar mu manta da za a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka ringa dauko burgina ana gina wannan kenan wanda kar mu manta hadisi ya gabata shi Ammar Allah ya kara masa yadda yana dauko wato burgi bibi shi yake daukowa mutane suna dauko ɗaya ɗaya amma shi biyu yake hadawa باب من حبسه العذر عن الغزو قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سهير هو بن معاويه قال حدثنا حميد هو بن عبد الرحمن ان انس رضي الله عنه حدثهم قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد يعني بن درهم عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شيبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم العذر وقال موسى وابن يعني ابن اسماعيل التبوذكي المصري حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن انس عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله يعني محمد بن اسماعيل الاول اصح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da wato wani uzuri wato ya tsare shi gabarin wato fita fagen daga mutumin da wani uzuri ya tsare shi game da fita fagen daga ma'ana yana da lada kwatankwacin ladan mayakin amma idan niyya ta yi kyau in dai ya gasgata niyya to yana da lada tamkar ladan da za a ba shi mayakin in wani uzuri ne ya hana shi fita wanda karmu manta aya ta gabata la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim kaga annabi mai Allah yace ghayru ulil darari banda waɗanda suke ma'abuta rashin lafiya kenan wanda ya kasance akwai wani uzuri na rashin lafiya da abin da ya kama da haka ya hana shi fita fagen daga to yana da lada kwatankwacin shi wanda ya fita fagen dagar kenan in ya kyautata niyya shine yace babu man habasahu al-uzru anil ghazwi babi ne wanda ke bayani game da mutumin da wani uzuri ya tsare shi anil ghazwi wato game da fita yaki shine malam sai yazo da hadisin Humayd ibn Abdurrahman yake cewa lalle Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ba su labarin cewa raja'ana min ghazwati Tabuk ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo daga yakin Tabuk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yakin Tabuk wato ya kasance ne a shekara ta 9 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace mun dawo daga yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam sai yazo da hadisi na biyu wanda fa'idar zawwa da wannan sanadi na farko shi Humaid ibn Abdurrahman anan ya bayyana cewa Anas dan Malik shi ya ba su labari. Kaga bi yazo da an ana ba domin shi Humaid yana daga cikin marwayata waɗanda suke mudallisu. Anan sai yace anna Anasan haddathahu ya sarraha bi tahdith cewa lalle Anas shi ya ba su labari. Fa'ida ta biyu a wannan hadisi ya bayyana a wane yaki ne yakin Tabuka. Sun dawo daga yakin Tabuka ne manzon Allah ya faɗi wannan fada. To shine sai yazo da wannan hadisi na biyu Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazati ya kasance a cikin wani yaki daga yaƙe-yaƙensa. Fa kala manzon Allah ya faɗa yake cewa da mu inna aqawamun bil madinati khalfana lalle wato akwai wasu mutane a bayan mu wanda muka baro su bayan mu suna nan birnin Madina. Ma sadakna shi'iban manzon Allah yace ba mu kutsa wani lallokin dutse ba daga cikin duwatsu. Idan aka ce ashi'ib hanya ta tsakanin dutse da dutse, ma'ana lunguna waɗanda suke na cikin duwatsu. Shine yace ma sadakna shi'iban yace ba mu kutsa wani lallokin dutse wala wadiyan wato ba mu shiga wani kwari ba muka sare shi da tafiya illa wa humma ana fihi face suna tare da mu. Kinan duk wani lalloki da muka shiga duk wani kwari da muka shiga suna tare da mu. Manzon Allah yace habasahumul uzr wato wani uzuri ne wato ya tsare su, ma'ana ya hana su fitowa tare da mu. Wanda kamar yanda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad taraktum bil madinati aqwama yake faɗa ga sahabbansa yace kun bar wasu mutane a birnin Madina a zaune. Ma sirtum min masirin wala anfaqatum min nafaqatin wala qatatum min wadin illa wa hum ma'akum fihi. Manzon Allah yace ba ku tsare wata matafiya da tafiya ba, ba ku ciyar da wata ciyarwa, wani kwari ba ku sare shi da tafiya face sai suna tare da ku. Sahabai suka ce ya Rasulullahi wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madina, ta yaya zaka ce suna tare da mu kuma alhadi suna birnin Madina. Manzon Allah yace habasahumul uzr yace uzuri ne ya tsare su. Anan da yace habasahumul uzr ma'ana wani uzuri ne ya tsare su, me yake ni cewa suna tare da ku a cikin lada? Kenan abin da ya hana su fitowa kawai wani uzuri ne na rashin lafiya da abin da ya kama da haka. Dan haka shine yace inna aqwama yace lalle wasu mutane bil madinati khalfana wato suna nan bayan mu mun baro su baya a nan birnin Madina. Haka yake khalfana tare da cewa wasu sun kiyaye wannan kalimar akan cewa khallafna 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 kenan min at-takhalluf ne, ma'ana mun baro su kenan a can. In ka ce khalfana kenan suna bayan mu, khallafna waɗanda muka baro su a can shine yace inna aqwaman lalle wasu mutane khallafna mun baro su bil madinati a can birnin Madina a zaune. Ko kuma inna aqwaman lalle wasu mutane khalfana a bayan mu aywara ana bil madinati suna can a Madina. Ma salakna shi'iban manzon Allah yace ba mu shiga ba wani lallokin dutse wala wadiyan wato ba mu sare wani kwari da tafiya illa wa hum ma'ana, ko kuma kace ba mu sare wani jeji da tafiya illa wa hum ma'ana fihi face suna tare da mu a cikin sa. Sai yace habasahumul uzr wato uzuri ne wato ya tsare su. Wannan hadisi yana fa'idantar da mu a sababin kyautata niyya. Kenan mutum yakan samu ladan mayaki ko da bai fita fagen daga, ma'ana a sababin kyakkyawar niyya. Kaga anan kasancewar uzuri gare su, inda a ce suna da halin fita yaki da sun fita, kamar yanda shi wannan ya faɗa Ibn Ummi Maktum yake cewa wallahi ya Rasulullahi law astati'ul jihad la jahadtu law istata'atul jihad la jahadtu, yace inda a ce zan iya yaki yace wallahi da nayi. Shi ko makahu kenan kaga yana da uzurin da ke hana shi fita fagen daga, dan haka kenan yayi tarayya da su a cikin ladan yaki ladan jihad. wato Musa ibn Isma'il na fada Hammad ibn Zaid ibn Dirham ya rawaito wannan hadisi daga Humaid ibn Abdurrahman shi kuma daga Musa dan Anas shi kuma daga mahaifinsa wato Anas dan Malik shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan na fada cewa al awwalu asah an gane ku riwaya ta farko ita ce tafi inganci kenan riwayar da babu wasida babu tsani tsakanin wato Musa wannan tsakanin Humaid ibn Abdurrahman da Anas dan Malik kaga wancan riwaya ta Zuhair ibn Muawiya Humaid yake cewa anna Anasan haddasahu kaga ba tare da cewa tsakanin shi akwai Musa dan Anas haka a wannan hadisi na wato Hammad ibn Zaid ibn Dirham shi ma ce an Humaid an Anas tare da cewa kuma haka yazo ta wasu hanyoyi daban shine anan jami'in da malamai suka yi suka ce me yiwa kasancewar a farko shi Anas ko kuma shi Humaid ya ji hadisin daga Musa dan Anas shi kuma daga mahaifin shi Anas bayan haka kuma sai ya hadu da Anas kin kuma sai ya ji hadisin kinan baki da baki ina wannan yana iya kasancewa nan ya rawaito shi kenan ta hanyar wannan kuma sannan can ya ji hadisin ne da kunnan shi kenan baki da baki daga Anas shine malam yace al awwalu asa wancan na farkon yace yafi inganci kenan ba tare da wasu dakin ba babu fadli sawmi fi sabilillah qala haddathana ishaq ibn nasr qala haddathana abdur razzaq wa ibn hammam al himyari as sanani قال اخبرنا ابن جريج هو المكي انه قال اخبرني يحيى بن سعيد هو الانصاري وسهيل بن ابي صالح انهما سمع ان عمان بن ابي عياش انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla ta yin azumi a yaki na daukaka addinin Allah ma'ana in an fita jihadi to mutun ya ringa azumi a cikin wannan yanayi yana da fadla wadda take mai girma domin ibada ci kala biyu ta hadu ga azumi sannan ga jihadi amma anan shine ga mutumin da shi azumin ba zai janyo masa rauni a jiki amma in har ka tabbata azumin zai sabbaba ma rauni to rashin yin azumin shine yafi dacewa wanda karmu manta hadisi ya gabata Abu Dalha wato baya yin azumi duk wani azumi na nafila a farko baya yi sai bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa ba dan komai bari domin ya fifita jihadi ne akan yin azumi na nafila dan kar azumin ya janyo masa rauni a jiki shine anan malam yake cewa babu fadli sawmi fi sabilillah babi ne wanda ke bayani game da fadla ta yin azumi wato a yaki na daukaka addinin Allah shine malam yazo da hadisin Yahya ibn Sa'id al-Ansari da shi da Suhail ibn Abi Salih sun rawaito daga An-Nu'man ibn Abi Ayyash shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumci daidai da yini daya a yaki na daukaka addinin Allah malamai suka ce idan aka yi idlakin sabilillahi abinda ake nihi shine jihadi kamar yadda can da Allah ya zano duk fuskoki guda takwas inda ake sarrafa dukiya ta zakka shine yace wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim wa fi sabilillahi shine jihadi malamai suka ce an gane ko a farko in aka ce sabilillahi kenan abinda ake nihi shine jihadi tare da cewa kamar yadda al-Imamul Qurtubi da wasu daga cikin magabata suka ce sabilullahi anan ai da'a ga Allah subhanahu wata'ala kenan sawa'an duk kowane hali in dai mutum ya kyautata niyyaye saboda Allah to yana karkashin fi sabilillahi kenan dan haka dai wannan lafazi yana iya gamewa kenan sawa'an a cikin jihadi ne ko kuma haka dai mutum ya kyautata niyyaye azumi saboda Allah
to zai samu sakamakon da ake samu a cikin wannan hadisi, sai dai a farko jihadi shine zai shiga.
Shine anan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man soma yawman fi sabilillah, duk wanda ya azurci daidai da yini daya saboda Allah ko kuma fi sabilillah kenan a yaki na daukaka addinin Allah. Ba'ada Allah washahu an-nari 70 khalifa, Ubangiji ta'ala zai nisanta fuskarsa gabarin wutar jahannama tafiyar shekara 70. Lafazin kharif fasul ne daga cikin fusulin sana, ita kuma daman shekara tana da fasli guda hudu, kamar lokaci guda hudu, akwai wato asai shine rani, akwai ashita shine dare, sana akwai arrabi wato ita ce damuna, sana akwai alkharif wato shine kaka. An gane ko? Rani da dare da damuna da kaka sune kenan wato yanayi wanda yake na shekara. To anan me yasa ake suke amfani da kharif kaka? Saboda kaka aka ce ya hada abubuwa kamar kusan guda biyu zuwa uku ko kuma zuwa hudu ma. A lokacin kaka akwai zafi, sannan kuma akwai sanyi, so da yawa ake cewa sanyin kaka ne, ana sanyin kaka sai sanyi ya shigo, kuma lokacin kaka kuma lokacin zafi ne. Sannan kuma lokacin kaka hallo akan samu lema, sannan akan samu kenan bushewar ƙasa, ƙasa ta bushe kuma hallo wani lokaci a samu lema. To dan haka kenan anan galibi suke amfani da kaka saboda ya hada waɗannan abubuwa kamar kusan kala hudu. Amma in aka ce kharif ne ake nihi anan, ana nihi shekarar ita kanta, shine yace ba'ada Allahu wajhahu an-nar 70 kharifa, Allah zai nisanta fuskarsa gabarin wuta tafiyar shekara 70. Anan ba ana nihi adadi ba, ana yawaitawa, domin a wata riwaya ya zo Allah zai nisanta wannan fuskar shi gabarin wuta tafiyar shekara 100. An gane ko? Abinda ake nihi yawaitawa ne, ma'ana Allah kadai ya san adadin yanda zai nisanta tsakanin shi da wutar jahannama. Dan haka shine manzon Allah yake faɗa mana, yana cewa wasiyamu wasawmu junna, azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama. Azumi dai takalle mutum zai yi saboda Allah, sai Allah face, sai Allah ya nisanta tsakanin shi da wutar jahannama tafiyar shekara 70. Kaga yin azumi 10 mutum yayi 70 70, so 10 kenan tafiya ta shekara 700. To shine yace man soma yawman fi sabilillah, duk wanda ya azumci daidai da yini daya wato saboda Allah kenan, a cikin hali wanda yake na jihadi ko kuma yayi azumi da kyakkyawar niyya kawai dan neman sakamako a gun Allah subhanahu wataala. Ba'ada Allahu wajhahu an-nar 70 kharifa, Ubangiji ta'ala zai nisanta fuskarsa gabarin wuta tafiyar shekara 70. Dan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.